Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu a Alfa Radio dake Ghana. Hakanan a hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe muna nan akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar juma'a 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2017 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga Baba da kanin labarai
Jami'an tsaro a Masar sun ce wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani masallaci cike da jama'a a yau juma'a a yankin Sina dake fama da fitino a arewacin kasar kuma suka kashe mutane 184 Sabon shugaban kasar Zimbabwe da aka rantsar da shi a yau Juma'a ya fara jawabinsa na kama aiki da yabawa tsohon shugaba Robert Mugabe. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a baya-bayan nan cewar gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ita ce ke da alhakin mummunar yaƙi shekaru hudu a kasar.
To a shirin namu na yanzu za ku ji gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya ta dauki nauyin kula da magungunan fulanin da aka kaiwa hari a karamar hukumar Numan. Bayan haka za ku ji tattaunawar da Abdulaziz Adali Choro na murya Amurka yayi da Dr. Abdullahi Yusuf game da tasirin rantsar da sabon shugaban kasar Zimbabwe. Muna nan kuma dauke da rahoto akan kiran da al'ummar jihar Plateau a Najeriya suka yi na gwamnati ta dauki kokarin mataki game da rikicin manoma da makiyaya. Bayan haka Muhammad Lalo na tafe da shirin duniyar Amurka amma kafin nan ga baba da cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar Jami'an tsaro a Masar sun ce wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani masallaci cike da jama'a a yau Juma'a a yankin Sina mai fama da fitinan a arewacin kasar kuma suka kashe mutane 184 Hukumomin sun ce masu tsatsauran ra'ayin suna auna masu goyon bayan rundunonin tsaro ne a masallacin Al-Rauda dake cikin wato garin Bira Al-Abdi dake yamma ga babban birnin Lardin Al-Arish. Sun ce mutane hudu ne suke cikin mota a wani gefen wani hanya kuma sun bude wuta akan masu ibada na sallar Juma'a. Shaidun gani da ido sun ce motocin daukar marasa lafiya sun yi jigilan waɗanda harin ya ritsa da su zuwa asibitoci da ke kusa. Galibin ƴan bindigan sun fi auna jami'an tsaro a hare-haren da suka kai wa jama'a, sai dai kuma sun yi ƙoƙarin faɗaɗa hare-haren nasu zuwa wasu sassan ƙasar, inda suka kai hari a mujami'u masu ziyaran ayyukan ibada. Rundunonin tsaron matsar suma suna fama da yaƙi da ƙungiyar IS a yankin arewacin Sina, inda ƴan bindigan suka kashe ɗaruruwan ƴan sanda da sojoji lokacin da wannan fada ya ƙara zafafa a wannan yanki shekaru uku a baya. Sabon shugaban ƙasar Zimbabwe da aka rantsar da shi a yau Juma'a ya fara jawabinsa na kama aiki da yabawa tsohon shugaba Robert Mugabe, kuma ya yi alƙawarin gudanar da zaɓe sahihi bisa tafarkin demokaradiyya a shekara mai zuwa kamar yadda aka shirya za a yi. Ya ce ƴan Zimbabwe su manta da abubuwan da suka faru a baya. An rantsar da Emmerson Mnangagwa a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe ne a yau Juma'a, wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na tsawon shekaru 37 ƙarƙashin Robert Mugabe. Mnangagwa ya yi kira ga Mugabe, inda ya kira shi a zaman uban ƙasarsu, yayin da kuma ya ce tsohon shugaban ya tafka ƙura-ƙurai na ƙin yin abin da suka dace, kuma ya aikata wato kishir hakan kenan. Sabon shugaban ya faɗa wa taron jama'a da suke cikin filin wasa na ƙasa mai ɗaukar mutane 60,000 a birnin Harare cewar babban aiki da ke gabansu shi ne sake gina ƙasarsu. Mnangagwa ya yi alƙawarin biyan diya ga manoma da suka yi asarar filayen gonakinsu ƙarƙashin mulkin Mugabe. Masu sukan lamirin Mugabe sun ce shirin sabunta harkokin filaye, wanda ya tilasta wa fararen fata 'yan kasuwa suka bar gonakinsu, shi ne haddasa yunwa a cikin ƙasar, wanda a wani lokaci ake ganinta mai iya wadata abinci ga shiyar kudancin Afirka. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a baya-bayan nan cewar gwamnatin Sudan ta Kudu ita ce take da alhakin mummunar yakin shekaru hudu a ƙasar, kuma Amurka za ta yi amfani da martabanta wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yakin. Akalla wani mai sharhi ya ce ya yi farin ciki da jin kalaman jakadiyar. Amurka tana da hanyoyi daban-daban da za ta yi amfani da su waɗanda ba ta yi amfani da su ba a baya, amma a wannan lokaci ya kamata ta kawo ƙarshen wannan yaƙi, in ji Brian Adeba, muƙaddashin daraktan wata cibiyar raya demokuraɗiyya ta Enough Project da take lura da mummunar ta'asar da ake yi a wannan yaƙin. Ya ce wani abin da muke faɗa game da kawo ƙarshen wannan yaƙi shi ne akwai buƙatar waɗanda suka haddasa wannan yaƙin su kuma su fara jin raɗaɗin matakan da suke ɗauka na iza wutar wannan yaƙin. A cikin matakan ya kamata su haɗa har da matsin lamban hana shigar kuɗi zuwa ga mutane da ke wannan aiki, kuma su fahimci cewa za su fuskanci shari'a sakamakon haddasa yaƙin, a cewar Adeba. Hukumomi a Pakistan sun ce sun saki wato malamin addinin Islama ɗan gwagwarmaya da Amurka ke farautarsa, kuma ake zargin shi da kanwa ulgami na ƙulla maƙarƙashiya na kai hari a birnin Mumbai a Indiya a shekarar 2008, harin da ya kashe mutane 168. A ranar Laraba wata kotun ƙasar ta yi watsi da buƙatar gwamnati na ƙara lokacin ɗaurin talala da aka yi wa Hafiz Saeed da wasu watanni guda uku, kuma kotun ta bada umarnin sake shi tana cewar gwamnati ta gaza bada kokwarin shaidar danganta shi da ta'addanci. Ma'aikatan shari'a a Amurka ita ce ta ayyana Sa'id a zaman dan ta'adda, kuma ta ware tukuicin $10 million ga duk wanda zai bada bayanai da za su kai ga kama shi ko kuma kashe shi. Sa'id shi ne shugaban kungiyar da ake kiranta wato Jama'ar Dawa, wanda aka hakikance cewa ita ce yar kanzagin kungiyar nan ta 'yan bindiga da ake kira Lashkar Taiba, da ta shirya kai harin birnin Mumbai na kasar Indiya. Tsohon zakaran gudun tsere na kasasu ɗan Afirka ta Kudu da ake kira Oscar Pistorius ya samu ƙarin ɗaurin zaman kaso saboda kashe budurwansa, abinda ya ninka wa'adin ɗaurin da aka bashi na ainihi. Kotun ɗaukaka ƙara ta ƙara masa lokacin zaman gidan yari a yau Juma'a zuwa shekaru 13 da watanni 5. Sabon wa'adin zaman gidan yarin da ya haɗa ne da lokacin da ya riga yayi zaman gidan yarin tun farko. Masu shigar da ƙara sun nemi a ƙara wa zakaran wasan tserin na kasassun wanda bai da ƙafafu guda biyu wa'adin ɗaurin zuwa shekaru 15. Masu shigar da ƙaran sun ƙalubalanci hukuncin ɗaurin shekaru 6 da aka bai wa Pistorius da farko saboda kashe wato budurwansa kenan River Steenkamp a shekarar 2013, abinda suka ce ya yi matuƙar ƙanƙanta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji daga farkon shirin da kuma a labaran da Baba Makeri ya karanto, Aziz Adali Toro ya tattauna da Farfesa Abdullahi Yusuf na Jami'ar Afirka ta Kudu, inda ya masa tambaya kan tasirin rantsar da sabon shugaban kasar Zimbabwe.
Mun ce tasirin shi dai tunda dai abu ne wanda ya faru na cikin gida tsakanin jam'iyyar Zanu-Pf, ana sa ran cewa zai kawo sauyi kwarai a kan harkokin siyasa, da yanzu ga alama 'yan adawa da sauransu za su yi shiri da tsammanin cewa za a yi zaɓe na gaskiya da za a samu sauyi idan an yi zaɓe.
To, ga ganinku ya lamarin shugaba Robert Mugabe za a bar shi ya zamna a ƙasar ta Zimbabwe koko za su ci gaba da mishi ɗaurin talala?
Ina ganin za su bar shi ya zauna, saboda ya kamata a ce mu duba ga cewa dattijo ne wanda suna girmama shi kwarai, musamman a saboda gudunmawar da ya ba na yakin sunkuru wajen kau da gwamnatin masu mulkin mallaka, sannan kuma da matsayin iko da ya yi na tsawon lokaci tun yana prime minister har zuwa yanzu, saboda a lokacin shi aka san ƙasar Zimbabwe a ƙasa intakta har kamin lokacin da masana suke ganin giyan mulki ya ɗauke shi a zo lamura su taɓe. So, wannan girma da yake da shi a kiman su na Kyoto Sultan za su bar shi ya more rayuwar shi bayan ya bar gadan mulki. Dan raɗe-raɗe da ke fitowa cewa suna ɗaya waɗannan abubuwa barin shi ci gaba da zaman shi na ɗaya daga cikin abujerin da aka yi tsakanin shi da sojoji kafin ya miƙa mulki.
To ga ganinku wani darasi ya kamata shugabannin Afirka su ɗauka a kan abin da ya faru a Zimbabwe?
To darasin da ya kamata shugabanni su ɗauka shi ne su zamanto cewa sun zama masu kiyayewa da cewa komai yana farko yana da lokacin shi. To kamata idan an zaɓi mutum a matsayin zaɓaɓɓen shugaba na wa'adi ya zamanto cewa bai zama ya canza tsarin mulki ba saboda radin kansa, ya zamanto ya zama ya daɗe yana shugabanci, ya zamanto cewa shugabanninmu su zamanto suna barin aiki ko suna barin shugabancin ƙasa su zama dattijai wanda za su taimakawa tukun da ba ta shawari, ya zamanto cewa sun sauka yin nami lafiya tun ana marmarin su kafin a gajiya da su. Da akwai misalai da dama ga tsofaffin shugabannin Afirka wanda suka sauka bayan takarwansu, wanda wasu har bayan rayuwarsu ana ganin su a dattijai, wasu kuma suna nan har yanzu suna ba da takarwa musamman wajen ba da shawari ko kuma shiga tsakani idan an samu matsaloli a ƙasashenmu na Afirka.
To Dr. Abdullahi Yusuf daga Jamus, mun gode.
Allah Allah Allah, haɗa kanmu a firarkanmu sojuna, manufarmu a nan da mutangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana, sabon tsari na Afirka na.
Madalla Abdulaziz Adali Toro. To a Najeriya kuwa gwamnan jihar Adamawa ne ya kai ziyara ga waɗanda suka aka kai wa hari a ƙaramar hukumar Numan. Ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da cikakken rahoto.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, yayin da ya ziyarci kananan yaran Fulani makiyayan da aka kai wa hari a wasu ƙauyukan bace mana ƙaramar hukumar Numan dake kudancin jihar Adamawan, wanda yanzu haka make kwance a asibitin ƙwararru dake Yola, wato Yola Specialist Hospital. Gwamnan, wanda sai da ya zubar da kwalla sakamakon abin da ya gani na irin harin gilla, ya ce gwamnati ba za ta ma ƙyale duk wani dake da hannu a wannan ta'addancin ba, sannan kuma ya bayyana irin taimakon da gwamnati za ta yi wa waɗanda ke kwance a gidan asibitin.
Muna sassaye musu magunguna, kuma kaji na gaya wa shi doktor mai lura da wannan asibitin cewa idan abun ya gagara duk wanda in Kano za mu kai su kwa ina, gwamnati suna nan suna jira. Muna ƙara roƙon Allah ya ƙara ba su lafiya, sannan gwamnati ta muna kokarin mu kuma kai ka gani abubuwan da gwamnati take yi.
To ne kira kai al'umman ka na a zauna lafiya, ganin kanci yanzu an kafa kwamiti na bincike.
Eh to zaman lafiya shine da yafi komai, kuma mun yi kwamiti na bincike ne don ba za mu bar wannan abun haka ba, domin baya da za a yi a ce mutane suna nan suna zaman lafiya kawai a zo a kashe, especially yara kankara da mata, wannan ba daidai ba ne. Amma kwamiti za su je su bincike su gane mana suwa suke da laifi, kuma insha Allah mu ka sa masu laifi mu hukunta su.
Tun farko a jawabinsa, shugaban asibitin ƙwararrun Dr. Bala Saidu ya ko bayyana wa gwamnan cewa waɗanda aka kawo na ko samun kulawa na musamman.
Abin da ya dace kira haka, ya za mu kama fata din akwai kashi sai mu trimi. Kama wannan muna da automatic charging da muke biyan shi yana zuwa daga, amma shi ma ba zai iya yin prosthesis din ba sai kaman kana.
To ya koshi ma mutane nawa aka kawo asibitin ƙwararrun? Wannan ko ita ce tambayar da na yi wa shugaban asibitin.
Daga yankin namu mun samu mutum 34. Cikin 34 mun kama mutum 18 a gado, amma Allah da ikon shi dai da ɗan sauƙi suna samun sauƙi zuwa wannan lokacin. Mutum biyu ne dai muke gani they are bad and not too stable, amma sauran da sauƙin Allah ya yarda. To matsaloli muna ɗan samun taimako daga Red Cross da kuma gwamnati ta ɗan taimaka mana, yanzu ma ya yi mini alƙawari zai sake turo kuɗi, so muna ga kaman ba mu da wani matsala in ba dai.
To sai dai ku yanda gwamnatin jihar ke shirin kaddamar da kwamitin bincike wata sabuwa ce ta kunno, inda ku haɗakar ƙungiyar al'umman yankin Bacima da ake wa lakabi da Numan Federation Alliance Group ta fitar da wata sanarwa da ke ɗauke da sahanin shugabanta Mr. Vakain Dagoso, inda ta alakanta kisan 'ya'yan makiyayan ne da rashin aiwatar da rahoton binciken da gwamnatin jihar ta kafa kan abubuwan da suka faru watannin baya a ƙaramar hukumar Gire. Hakanan ma kuma ƙungiyar ta bukaci 'yan majalisa da hukumomin jihar ne da su ma su gaggauta kafa dokar hana kiwo kamar yadda wasu jihohi suka yi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Magani annan Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan koka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya yau.
To Allah ya kyauta. Sai kuma mu tsallaka ƙasar Nijar, inda wata ƙungiya mai rajin kishin ƙasa ta gudanar da wani taro da wasu ƙungiyoyin dangane da matsalar harkokin tsaro a kan iyakar ƙasar. Tamar Abari, gareki.
Babban taron na kungiyar da ke fafutukar kishin ƙasa, wato SOS Civism, da ya haɗa jami'an tsaro da wakilan ƙungiyoyi na addinai, mata da matasa, ya mai da hankali kan matsalolin tsaro da ake fama da su a iyakokin Difa da Magaran da Talabere. Malam Sa'udu, shugaban kungiyar na SOS Civism ne, ya bayyana dalilansu.
A yi kawayewa mutane kai saboda su fahimci cewa al'amarin tsaro al'amari ne wanda ya shafi kowa da kowa, musamman ma waɗanda ke zaune a iyaka. Saboda dai kun ga duk abubuwan, duk har-haren da aka kawo wa ƙasar nan tamu, daga waje ne aka kawo mana su. In ka ɗauki yankin Difa, daga waje ne aka kawo mana hari. Talabere, daga waje ne kullum ake kawo mana hari. To ba mamaki ka shigo ba an ce hallo wata jaha ta fuskanci wannan matsalar tsaro. To saboda haka ya kamata tun yanzu mu kwanta da shirin tashi da wuri, cewa wani dan ta'adda ba zai sake zambatar mu ba ya tada mana zamna tsaye mu shiga zaman ɗarɗar.
Shugaban kungiyar ya yi kira ga al'umma, sai fa an haɗa kai za a cimma zaman lafiya a cikin ƙasa, duba da irin matsalolin da iyakokin suke cin karo da su.
Saboda haka muke kira ga al'umumi daban-daban na jihar da Magaran su kawo tasu gudunmawa, in ma ta tattara bayanan sirri, don saboda jurewa tashin hankali, a kiyawa tashin hankali, a kiyawa ta'addanci, mu kare ƙasarmu, mu kare zaman lafiyarmu, mu da kankanmu, kuma mu taimakawa jami'an tsaro, mu taimakawa hukumomin namu, saboda a samu zaman lafiya mai dorewa a dukkan fadin ƙasa.
A ƙarshe ya miƙa godiyar shi ga ƙasar Amerika da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya, wato OEM, mai kula da bakin haure, wanda suka ɗauki nauyin wannan haɗuwa.
Ina jaddada godiyata zuwa ga gwamnatin Amerika da OEM da hukumomin Niger na ƙoli.
Su ma mahalarta taron sun ba da shawarwarinsu kamar haka.
A kirkira wata hanya wadda sukan sensibilize su, wanda za a ware ma mata kai na musamman. Kowa dai ya san mace ita ce gida, ita ce gari, ita ce ma dai duniya ta kai. Kenan wannan macen in kanta ya ware, ta gane, kuma ta yarda, za a cimma nasara ba ƙaramin nasara ba.
Aikin nan na tsaro aiki ne wanda ya shafi kowa. Kenan da babba da yaro da mata da maza da 'yan birni da 'yan ƙauye. Ya shafe su. Saboda haka kenan ya kamata mutane su dauki wannan abu da muhimmanci, kuma a yi shi saboda amfanin kanmu da kanmu.
Ya kamata mutane kawai a waye musu kai da yadda za su nemo information, su kuma sarrafa ta su mai katanin iko. Wannan ya kamata musu sassuci so kusa kan wannan. Akwai wani abu da ke gani wannan ya dace. Yaro ɗan Nijar tun yana ƙarami a lakwal, a nuna mishi
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar.
Madalla Tamar Abari, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai yi dubi ne kan bikin cika-ciki da aka yi a nan Amurka na Thanksgiving da kuma sayayyar Black Friday, wato lokacin da masu saye da sayarwa da kamfanoni ke karya farashin kayayyaki domin mabukata, inda aka yi kiyasin cewa Amurkawa miliyan 164 ne za su yi sayayya a tsakanin Juma'a zuwa ƙarshen makon nan. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. A ranar Alhamis ne, miliyan Amurka suka yi tantance da ziyarce-ziyarce kai hamada wasanni a wannan fitaccen lokaci da suke kira Thanksgiving, wato cika-ciki. Abincin da aka fice a wannan lokaci a al'adance shine talo-talo, wanda shi kansa kasuwa ke buɗewa ga masu kiwonsa da sayarwa. Wani fitaccen biki da ake a wannan lokaci na cika-ciki shine faretin Macy da ake a birnin New York a kowace shekara. Shi dai wannan lokaci na Thanksgiving mafari ne ga lokacin hutun ƙarshen shekara da kuma bukukuwan da ke tafe kamar na Kirsimeti da na wannan sabon shekara a nan Amurka. Amma kafin a kai ga nan sai an yi abin da Amurka ke kira Black Friday, wani lokaci da ake karya farashin kayayyaki na amfani kamar na latroni da na sawa da na wasan yara da dai sauransu. Masu saye da sayarwa sun yi kiyasin cewa kalla Amurkawa miliyan 164, wato kusan kashi 70 na jama'ar kasar, ake sa ran za su yi sayayya a wannan lokaci na hutun Thanksgiving ko kuma cika-ciki, idan kuma har wannan adadi ya tabbata. Wannan shekara ita za ta zama shekarar da aka fi samun mutanen da suka yi sayayya, a cewar cibiyar bincike ta yanar gizo ta nationaltoday.com da ke bibiyan saye da sayarwa a lokutan hutu a duk faɗin duniya. Ben Kaplan shi ne shugaban cibiyar binciken ta nationaltoday.com.
Muna sa ran wannan lokaci na rahusar kayayyaki shi ne zai zamanto mafi girma a tarihi. Muna kuma fatan faruwar hakan, lura da cewa tattalin arziki yana tafiya daidai.
Su kuwa manyan kamfanoni sun yi kiyasin cewa Amurkawa, wato akalla mutum guda, zai kashe abin da bai kasa dala 967 daga wannan lokaci zuwa watan Disamba ba. Kuma a cewar Anna Smith ta hukumar saye da sayarwa ta National Retail Federation, wato NFR, wannan shine adadin kuɗi mafi yawa da ba Amurka zai kashe tun bayan da hukumar ta fara bibiyan irin wannan lokaci na karya farashin kayayyaki.
Unemployment is at an all-time low right now.
Yanzu matsalar rashin ayyukan yi ta ragu, albashi na karuwa a hankali cikin shekaru. Saboda haka daidai wannan lokaci mabukata na da damar su huce fushin su na saye-saye. Ba kamar yadda aka gani ba a lokacin da tattalin arzikin kasar nan ya shiga matsala.
And willing to spend more during the holidays.
A halin yanzu masu saye da sayarwa za su yi amfani da damar wannan lokacin hutu, su kara tsawon lokutan barin shagunansu a buɗe tare da zaftare farashin kayayyaki. To sai dai bin na cibiyar binciken yanar gizo ta nationaltoday.com ya ce,
it's largely for PR purposes and there's very limited supply. So if you're someone,
wannan duk dabara ce ta kyautata hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa, wato PR a turance. Kuma kayayyakin da za a sayar an kayyade su. Idan kana cikin masu zama a gaban kwamfutocinsu, kana jira ka sayi wani abu, ko kuma ka kasance kana cikin na gaba-gaba a cikin masu garzayawa shagunan kabilai, watakila ka yi nasara ka samu kayayyakin cikin farashi mai rahusa. Amma gaskiyar magana ita ce wannan duk dabara ce ta kyautata hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa domin jan hankulan mabukata.
Irin rahusar da ake samu a wannan lokaci abu ne da wasu ke ganin hankali bai ɗauka, mafi aksari a kan kayayyakin latroni, wanda hakan yake haifar da tururuwa. Har ila irin wannan rahusa ta sa sayan kayayyaki a wayoyin hannu ko kuma ta kafar yanar gizo na ci gaba da bunƙasa, wanda masu fashin baki suka ce zai iya haura dala biliyan 100 a karon farko.
So major retailers like Walmart and Target are heavily investing more.
Hakan yasa manyan shaguna irin su Walmart da Target suke kashe makudan kudade a fannin yanar gizon su domin kada a bar su a baya wajen harka da kwastomomi.
To make sure that they're staying on trend with the customer.
A jumlance dai ana son ran masu sayayya za su kashe dala biliyan 680 a tsakanin wannan zangon hutu na ƙarshen shekara. Cikin kwanaki kaɗan masu zuwa. Jama'a da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin Salu Garba da wakilinmu Zainab Babaji da ke Jos Ajah, Plateau, Nigeria, sai kuma Mil Asega da ya haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Adalla Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya ce salam VOA Hausa. Hakika yawaitar mata masu kisan mazajinsu da sunan kishi abun bakin ciki ne da Allah wadai. Don haka ya kamata iyaye mata su dinga kula da tarbiyyar ƴaƴansu da fatan Allah ya kare mu daga aikin da na sani a rayuwa baki daya. Daga Zainab Husaini Alhaji Ali. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum dan Allah sashen Hausa. Ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaka wajen ganin ta kawo dauki a cikin jahar Zamfara. Domin kuwa barayin shanu suna neman wuce gona da iri wajen kissan al'umma da fatan shugaba Buhari zai ƙara dunkulewar kulawa a yankunan mu na karkara daga Hafizu Balaraba Gusau da Ubaidullah Yahaya Kaura. Sako na gaba daga Isun Diyalla Faki yace yunkurin kungiyar tarayya Turai na taimakawa al'ummar kasashen Afirka wajen samun ingantaccen ilimi da zummar magance matsalar tafiye-tafiyen ƴan Afirka cirani kasashen Turai hakan wani abun farin ciki ne matuƙa. Allah ka sa hakan ta tabbata, amin. Sai kuma sako na gaba yace to sabon shugaban kasar Zimbabwe Namsi Mnangagwa, muna yi maka fatan nasara a duk al'amuranka na alkhairi, kuma ina kira da ka dauki duk wasu shawarwari kowane bangaren kasar dan yin adalci a mulkin da zaka gudanar. Sako daga Abubakar Kawu Girgir. Sai kuma sako na ƙarshe yace salam VOA Hausa. Sai da bakin haure a matsayin bayi da kasar Libya ke yi abin takaici ne da Allah wadai. Masu niyyar shiga kasar Libya da nufin cirani kalubalanku, domin masu iya magana na cewa idan gemun dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Inuwa Gote Gumau da Ibrahim M Abubakar Maiduguri.
To madalla, kafin mu karkare ga Baba Makeri da takaitaccen labarai.
Jami'an tsaro a Masar da kafofin yaɗa labaran ƙasa sun ce mutane 235 ne aka kashe wanda ake zarge mayakan sa kai a wani hari a masallaci cike da mutane a yau Juma'a a yankin Sinai mai fama da fitina a arewacin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake kira Mina a takaice ya bada rahoton cewa hukumomin sun ce masu tsatsauran ra'ayin sun auna masu goyon bayan rundunonin tsaron ƙasar ne a wani masallaci na Al-Rauda da ke cikin garin Bira al-Abdi da ke yamma ga gabashin ko kuma yamma ga babban birnin na lardin Al-Arish. Sun ce mutane hudu suke cikin mota da ke gefen hanya su ne suka bude wuta a kan masu ibadar sallar Juma'a. Shugaban kasar Zimbabwe da aka rantsar da shi a yau Juma'a ya fara jawabinsa na kama aiki ne da ya bawa tsohon shugaban Robert Mugabe, kuma ya yi alkawarin gudanar da zaɓe sahihi bisa tafarkin demokaradiyya a shekara mai zuwa kamar yadda aka shirya za a yi. Ya ce 'yan Zimbabwe su manta da abubuwa da suka faru a baya. An rantsar da Emmerson Mnangagwa a matsayin shugaban kasar Zimbabwe ne a yau Juma'a, wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na tsawon shekaru 37 ƙarƙashin shugaban Robert Mugabe. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a baya-bayan nan cewar gwamnatin Sudan ta Kudu ita ce ke da alhakin mummunar yaƙi shekaru huɗu da ake gwabzawa a ƙasar.
Madalla, masu sauraron mu nan kuma za mu da sa'a sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Hamida Hamdun da ta bada umarni da kuma injiniyan mu Malam John. Ni Nazir Ahmad Hausawa yake cewa ku huta lafiya, yanzu sai a gyara zama domin ga kabar da Hafsa nan da shirin yau da gobe.